Yanzu haka dai rundunar ƴan sandan jihar Lagos ta baza komarta domin gano inda wasu masu dauke da bindiga suka sace wani basaraken Lagos mai suna Oba Goriola Hosseini Oniba na Ibalan. Shi da wannan basarake an bayyana cewa an sace shi ne a daren ranar Asabar tare da wata mace da kuma danta mai watanni 3 da haihuwa da kuma wani dan kasuwa a masarautar Tasa dake kusa da Ikorodu dake gaban ruwan jihar Lagos. A wannan yanki dai yan bindiga sun yi kaurin suna wajen kai hari da kuma sace mutane, abinda kuma ake dangantawa da yan bindigan da suka dade suna fasa bututun man fetur, abinda kuma yanzu ke musu wahalan samu. Lokacin da na tuntubi kwamishinan ƴan sanda na jihar Lagos Mr. Fatai Ohosseini Dawud Tarho ya shaida min cewa ba zai ce komai ba game da wannan al'amari, domin kuwa bai san ma da wanda yake magana ba, duk wanda cewa na gabatar da kaina kafin na gabatar da tambayar shawa. Ga dai abinda ya shaida min Dawud Tarho. Yace ni dai bazan ce maka komai ba domin ban san ma da wanda nake magana ba. To sai dai kuma a hirar da nayi da tsohon kwamishinan ƴan sanda na jihar Ogun Alhaji Abdulmajid Ali, wanda yazo aka anada sabon mataimakin Inspector General na ƴan sandan Najeriya mai kula da jihohin Lagos da kuma Ogun, ya bayyana min cewa ƴan sanda na daukan matakai na yin sintiri na haɗin gwiwa tare da sojojin ruwa da na ƙasa a wannan yanki da ake sace mutanen.
Abin sha'awa zan ga maka cewa Najeriya Navy akwai cikakken haɗin gwiwa da kanin da su, tunda ka san su ne ke da ƙarfi shiga a can cikin ruwa, kuma gaji abin da ake kira piracy, domin kuma namu ne gefe-gefe ne.
Wani ɗan uwan basaraken da aka sace Oloto na Oto Oba Joshua Aina ya shaidawa ƴan jaridu ta wayar tarho cewa har yanzu wayanda suka sace basaraken basu tuntubi iyalansa ba, a inda ɗan kasuwan da aka sace Mr. Christian kuwa aka ce wayanda suka yi garkuwa da su sun buƙaci a biya su naira miliyan 30, amma kawo yanzu iyalan sun bayyana cewa za su biya naira miliyan 3. Amma kuma har yanzu shiru kake ji garkuwa tare da sace mutane dai a kan iyakokin Lagos da Ogun ta yankin ruwan jihohin guda biyu ya yi kamari a ƴan watannin nan, abinda kuma al'umman yankin ke neman ɗauki daga jami'an tsaron jihohin Ogun da kuma Lagos. Babangida Primary America daga Lagos.